yayin wata ziyara da ya kawo jiya Taraba, ɗaya daga cikin jihohin da ke mafama da tashi-tashi hankula cikin kwanakin nan da ke da nasaba da rikicin makiya da manoma. Jakadan na ƙasar Amurka Najeriya Mr. William Stewart ya ce Najeriya ƙasa ce ma da ke da albarkar ma'adinai da wuraren noma da makiyo. Baya ko ga yawan jama'arta, to sai dai kuma ya ce abin ma tatoci shi ne tashi-tashi hankula a ƙasar kamar yadda hannu a gogo baya. Jakadan na ƙasar Amurka wanda ya ce ya zo ma jihar Taraba ne domin ya ga yadda jihar take da kuma yadda al'ummanta ma suke walwala, ya ce ‘yan Najeriya ba su kasance a ‘yan Najeriya ba, muddin babu ƙasar ta Najeriya, wanda kuma don haka ne ma kiran da ake kai zuciya nesa da kuma karatun tana zo domin ce da ƙasar gaba. Kana ya ba da tabbacin cewa ƙasar Amurka ashe take ta taimaka wajen ba da dabarun magance irin tashi-tashi hankula da ke faruwa musamman a wasu jihohin Najeriya. Ƙarshen Najeriya ya ta'allaka ne da yawan al'ummu da ƙabilu da ma bambance-bambancen da ke akwai, don haka ya kamata ‘yan ƙasar su yi amfani ne da wannan dama wajen kawo ci gaba mai ma'ana. ‘Yan Najeriya mutane da ke ƙoƙari wajen neman na kai, kai na fi jin daɗi aiki a Najeriya sabili da kwazon ‘yan ƙasar ga kuma himma, to me zai hana samu harin kai? Amurka ƙasa take ta taimaka da dabaru na magance irin waɗannan tashi-tashin hankula, a cikin jakadan ƙasar Amurka.
If you did not have Nigeria, which means that every Nigerian.
To sai dai kuma a jawabin sa gwamnan jihar Taraba a sai dare da san Isiyaku ya koma ta buhalin da jihar ke ciki a yanzu, inda ya zargi Shaku za ta bangaro daga gwamnatin tarayya. Gwamnan ya ce amma ƙoƙarin da gwamnatin su ke yi na neman samun zaman lafiya a jihar ya sa aka kafa dokar hana kiwo, doka da ke ci gaba da jace kuce, wanda a don haka ne ma ya miƙa kukumbara su ga ƙasar ta Amurka da ta tallafa musu domin a samu zaman lafiya a jihar da ma Najeriya baki ɗaya.
From the accredited system to a modern system, but nobody seems to be hearing
me. Haba, ai dole a tafi da zamani, wai ta yaya makiyayi zai dogo tafiya zuwa wata uwa duniya domin yin kiwo? Ai wannan kuna da hatsari, don haka ne muka kirkiro da wannan dokar wanda wasu ke masu kan mu a kai sabili da sun jahilci dokar, a cewar gwamnan jihar Taraba.
And everybody is against it, and I thought we should change from the accredited system.
Tun da bayan kafa dokar hana kiwo da wasu jihohin Najeriya suka gadi maciki kuwa har da jihar Taraba, rayuka da dama ne masu rasalwanta a 'yan kwanakin nan, batun da masana irin su Dr. Agua Subamayi ke maganin fa akwai buƙatar kafin ta nutso.
Abubuwan nan sun daɗe kuma da can ana bin su a hankali, bai kai yadda ya kai yanzu ba, to amma lokacin da ya kamata a yi gyara da irin gyaran da ya kamata a yi ba yi ba, an bari abun yana ta ɓacewa yana ta daga muni har ya kai yadda yake a yanzu da ya zama mana babban damuwa.
Wato akwai babban aiki kenan?
Akwai aiki. Idan za mu gyara wannan za a nemi gyara ta hanyoyi da yawa, ba hanya guda ɗaya ba, kuma gyara ne wanda zai ɗau lokaci, gyara ne wanda zai zama da wuya, amma idan akwai niyya kuma an bi ta da gaskiya za a iya yi.
Dr. Gosu ba mai yake na wani masanin halayyar dan Adam da mazaman da kewa al'umma. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.